الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 20 ga watan Rajab shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 17 ga watan hudu shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata kamari
amma shi ne shi da kuwa sai an ga kuwa shi
dan yi na wajen uwa kamar yadda baka gadan su su ma baka gadan ka kallon mahaifiyarka kowa mahaifiyarka yanda kai ba za ka ketara ka ci gadansa shi ma haka ba zai ketaro ya ci gadanka amma dan uwan mahaifinka kamar yanda za ka iya gadar shi shi ma zai iya gadarka wani misali wanda da shi da mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya suke ko kuma uba ya haɗa su uwa kowa da tashi wanda ake kiran shi ammu kenan za ka iya gadansa shi ma zai iya gadanka a to ai karshen alwala aka ce kai kuma ka gama alwala ka shiga sha'aninka kenan lokacin yin zikirin ya kuce tunda hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi alwala ya cika alwalar sa ma'ana ya kyautata ta sannan yayi wannan addu'a ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu maza Allah yace futi hati lahu abwabul jannati thamania yadkhuluha min ayyi hasha za a buda masa kofofin aljanna guda takwas a ranar kiyama sai ya zaba ya dirje a wata riwaya kamar yadda yazo a cikin sunan Tirmidhi da Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin sannan haka yana daga cikin zikiri na bayan Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk karshen gama Allah ake wannan azkar in ka tashi ka shiga sha'aninka mahallin yin sai ya kuce na'am haka ne karanta ayatul qur'ani a cikin sujada haramun haka nan a cikin ruku'u haramun ne baya halatta koda ayar ta kunshi ma'anar addu'a kamar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar dalilin da ya haramta karanta ayatul alqur'ani a cikin ruku'u ko sujada shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ku saurara wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida manzon Allah yake ku san da cewa an hane ni game da karanta alqur'ani a cikin ruku'u ko sujada sai yace fa amma ruku'u fa azmimu fihi rabb ruku'u manzon Allah yake ku girmama ubangijin ku ma'ana ku tasbihi domin ma'anar at-tasbih shine at-tanzihu wat-tamjid ma'ana tsarkake ubangiji ta'ala game da duk abin da bai dace da shi ba abin da ake jingina masa sannan kuma da girmama shi da kan bama shi shine yace fa azmimu fihi rabb ku girmama ubangijin ku kenan ku yawaita tasbihi sai yace wa amma sujudu fajtahidu fi du'a manzo Allah yace sujada yace ku yawai ku yi kokarin addu'a fa qalilun an yustajaba lakum ya cancanta a karbo addu'ar ku dan haka wato aya ta alqur'ani koda ta kunshi ma'anar addu'a to ba a karanta ta a cikin ruku'u ko a cikin sujada sai dai Allahumma sai dai idan an canza mata fuska an gane ku misali rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar aya ce nasi ne na alqur'ani kuma ma'anar sa addu'a ne to maimakon ka ce rabbana atina sai ka ce allahumma atina ko ka kara allahumma rabbana atina idan ka ce allahumma atina kaga ka fitar da shi daga layin alqur'ani domin alqur'ani daidai da harafi ba ma harafi ba ko wasali baya halatta a canza idan ka ce allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan ya fitar daga cikin layin alqur'ani haka addu'ar Yunus alaihi salam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita ce ismullahil a'zam sunan Allah mafi girma wanda idan aka kirayi ubangiji ta'ala zai amsa idan aka roke shi ya dauka ya bada shine yace addu'ar annabi Yunus ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin addu'a ce to amma baya halatta ka karanta ta a wannan siga a cikin ruku'u ko a cikin sujada domin aya ce ta alqur'ani sai idan ka dan canza mata fuska ka ce la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin inna kunna minaz zalimin kaga in ka ce inna kunna minaz zalimin ka fitar da ita daga cikin aya ta alqur'ani dan haka dai a takeice haramun ne karanta aya wato ta alqur'ani a cikin ruku'u ko a cikin sujada ko da ayar ta kunshi ma'anar addu'a sai idan an canza mata fuska darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabus sala mun tsaya karshen wato hadisi na Zaid ibn Arqam Allah ya kara masa yadda ke fada in kunna lanatakallamu fi ssalati ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas wato mun kasance mukan yi zance a cikin sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in anan bi ma'ana qad kamar yadda Aisha Allah ya ikara mata yadda take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha fa yansarifu nisa'u mutalaffi'atin bi murudihinna ma yurafuna min al-balas kamar yadda can ubangiji ta'ala ke fada wato tallahi in kunna la fi dalalin mubin ai kad kunna la fi dalalin mubin da can da yake cewa fa zakir inna fa'ati dhikra ai kad na fa'ati dhikra to shine anan yace in kunna lanatakallamu fi salati tabbas yace mun kasance mukan yi zance a cikin sallah ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bi hajati ɗaya daga cikin mu yakan ma wato dan uwansa zance game da wata bukata hatta nazalat har aka kai lokacin da wannan aya ta sauka fadar Allah subhanahu wa ta'ala hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin Ubangiji ta'ala ya ce ku kiyaye akan salloli, ma'ana ku yi su a lokacin su, kuma ku zo da duk abin da aka shar'anta a cikin su bakin gurgudu. Was-salatil wusta, Ubangiji ta'ala ya ce ku kiyaye sallah mafificiya. Al-wusta, kamar yadda bayani ya gabata, an ciro shi ne daga al-wasat. Idan aka ce al-wasat, abu wanda yake fiyayye zakwabe kenan. Idan aka ce al-wusta kenan ay al-fudla, ma'ana mafificiya. Kamar yadda in muzakkar ne sai a ce awsaf, bi ma'ana afdal. Kama qala azza wa jalla, qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun, qala awsatuhum ay afdaluhum. Shine yace was-salati al-wusta, wa na ku kiyaye sallah mafificiya. Wace sallah ce sallah mafificiya? Ita ce sallah ta la'asar, kamar yadda hadisi yake cikin sahihai. A ranar yakin Khandaq, Umar Allah ya kara masa yadda, gab da fadawar rana ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana fadin bakaken maganganu ga kafirin Qurayshawa. Shi Umar ya fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullahi, wallahi ban yi sallah ta la'asar. Yace ga yanzu rana ta zo fadawa. Manzon Allah yace wallahi inni ma sallaituha. Manzon Allah yace wallahi ni ma dai ban sallace ta ba. Sai manzon Allah yake cewa mala Allahu quburahum wa ajwafahum naran shagaluna ani salati al-wusta salati al-asr. Manzon Allah yace Allah ya cika wato gidajensu da cikkunansu da wuta, domin sun shagaltar da mu gabarin sallah mafificiya, ita ce sallah ta la'asar. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa mala Allahu quburahum wa buyutahum nara, Allah ya cika wato kaburansu wato da gidajensu, maimakon wa ajwafahum, ma'ana sai yace mala Allahu quburahum wa buyutahum nara, yace Allah ya cika kaburansu wato da gidajensu da wuta. Kama shagaluna ani salati al-wusta hatta ghabati shams, kamar yadda suka shagaltar da mu gabarin sallah mafificiya har an kai rana ta fada. Bayan rana ta fada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla da waɗanda ba su yi ba sabon su kai arwalla, sannan aka sallaci sallah ta la'asar bayan faduwar rana, sannan kuma aka tashi aka yi magruba. Wannan hadisi yana nuna jera sallah kubutacciya da wanda lokacin ta yi sunna ne. Sabani ga malikiya sun tafi akan cewa wajibi ne. Idan kana cikin la'asar suka ce ka tuna baka yi azhar ba, wannan la'asar da kake ciki ta baci. In ma ka gama la'asar din suka ce ta baci, sai dai ka sake yin azhar, sannan kuma ka sake yin la'asar, tare da cewa a magana mafi rinjaye sunna ne, ba wajibi ba ne. A takaice shi ne sai ya ce wa qumu lillahi qanitina, wato Ubangiji ta'ala ya ce ku tsaya ga Ubangijin ku qanitina, kuna masu kawaici, ma'ana kuna masu shuru, kar kowa ya zance. Sai zancen da aka shar'anta shi ne karatun Alkur'ani da tasbihi. Lafazin qanitin ay sakitina shi ne kuna masu kawaici, domin lafazin al-qunut na daga cikin ma'anoninsa shi ne as-sukut, mutum ya ja bakinsa ya kame. Shi ne Zaid ya ce fa umirna bis-sukuti, aka umarce mu game da yin kawaici a cikin sallah. Wa nuhina anil kalam, aka hane mu game da yin zance. An gane ko? Al'amru bi shay'in suka ce nahyun an bidhi, tun anan da yace fa umirna bis-sukut, aka umarce mu da yin kawaici. To anan mun fahimci cewa in aka ce ja bakinka ka kame, kaga kai tsaye ana haninka game da abin da yake shiyance shi shine yin zance. To amma dan ya karfafa mana sai ya ce wuhina anil kalami, aka hane mu game da yin zance a cikin sallah kenan. Dan haka duk lokacin da sahabi ya ce mun kasance muna aikata kaza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan matsayin hadisi ne marfu, daidai yake da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin inda abinda sahabbai suke yi in laifi ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an gane ko koda abin ya koyi gare shi to Allah ba zai kyale ba zai turo sako cewa mu'minai suna kaza daga yau ataka musu duki balantana anan da yace in kunna lanatakallamu fi ssalati ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bi hajatihi hatta nazalat har aka kai lokacin da wannan aya ta sauka wanda aya tana umarni game da cewa a ja baki a kame a cikin sallah kar a zo da wani zance sai zancen da Allah ya shir'anta shine karatun alqur'ani da takbir da tasbih zamu tashi hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاة مالم الله يجي كنسا نفتا wannan riwaya ce ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ki cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-tasbihu lir-rijal yin tasbihi abu ne wanda aka shar'anta ma maza idan wani abu ya mai musu a cikin sallah ma'ana wani abu ya faru to idan namiji ne sai ya ce subhanallah wat-tasbihu lin-nisa shi kuma tabi abu ne wanda aka shar'anta ma mata mace in wani al'amari ya faru tana cikin sallah tana nihin ta fadakar to sai ta yi tabi menene yin tabi shine cikin tafin hannunta na dama sai ta buga shi a bayan tafin hannunta na hagu an gane ko sai wani sauti ya fita to a wannan lokaci kenan shi wanda ake nihi a fadakar zai san cikin yanayin da ake ita ce sallah wannan hadisi tare da cewa sababin sa wani lokaci wato mazauna Quba sune Banu Amr ibn Auf wata kabila ce sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suke zaune a can Quba Quba unguwa ce daga cikin unguwannin Madina a yau tsakaninta da masallacin Harami na Madina baya wuce kamar kilo 6 haka to waɗannan jama'a Banu Amr ibn Auf wani lokaci aka samu rashin zuttuwa tsakankanin su aka samu hayaniya har ya kai ana karyo rashin dabino ana bugun juna rikici ne ya barki labari ya cin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'minan da suke zauna a Quba wato sun samu rashin zuttuwa tsakanin su kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hantsi ya tashi ya ja wasu daga cikin sahabbansa ya tafi can Quba domin ya sulhunta su wanda ya zama wajibi ga duk wanda yake jagorantar al'umma idan wani al'amari ya faru to kada ya yi sanyi ya yi maza ya tashi ya yi kokari ya je ya sasanta tsakankanin mu'mini kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani ya tura ba da kanshi manzon Allah ya tashi ya tafi saboda yanda za a ji maganar shugaba ba dai ba take da wanda yake na kasa da shi dan haka kai tsaye a lokacin hantsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya ja wasu daga cikin sahabbansa suka tafi can Quba a lokacin da suka tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sulhunta tsakankanin su bayan ya dan yi bincike yace na samu labarin abin da ya faru a cikin manzon Allah ya sulhunta tsakankanin su wato aka yafi ma juna bayan haka manzon Allah zai dawo suka ce a ba za ka dawo ba za ka koma ba sai ka dakata mun shirya maka gara irin ta bako sai sun karrama shi sun masa abinci da sauransu suka dakatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya dakata manzon Allah bai dawo ba har lokacin azhar yayi lokacin azhar da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai iso ba nan birnin Madina Bilal Allah ya kara masa yadda sai ya zo wajen Abubakar Allah ya yadda da shi sai ya ce masa ya Abubakar a tusalli linnas yace ya kai Abubakar zaka iya wucewa gaba kamar jama'a sallah fa qala na'am yace kwarai yace zai in babu na'ibi wanda aka ayyana shi a masallaci ladani shine wakili sai ya diba ya ga wane ne ya cancanta ya wuce gaba ya sallah sai ya bashi izini sai ya wuce dan haka Bilal Allah ya kara masa yadda shi ya fada ga Abubakar yace masa a tusalli linnas zaka iya wucewa gaba kamar jama'a sallah qala na'am Abubakar yace kwarai in ka bani izini zan wuce a lokacin nan Abubakar Allah ya kara masa yadda ya shiga gaba aka tada iqama an fara sallah sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso manzon Allah ya ringa kutsawa ya ringa keta jama'a sai da yazo sahu wanda yake na farko manzon Allah ya tsaya da jama'a suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo fasaffaqa an-nas jama'a sai suka ringa tafi Abubakar ya ji tafi ya yawa a bayansa fantafata sai ya waiwayo fara annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sabo fa ashara ilaihi anim kus fi makanik manzon Allah ya masa nunin cewa cigaba tabbata abun kuma ana cigaba da sallah manzon Allah ya ma Abubakar ishara ya masa nunin cewa ya cigaba da sallah Abubakar Allah ya kara masa yadda farafa yadaihi wa hamidallaha ya daga hannuwansa sama yayi godiya ga ubangiji to ana cikin sallar sun musta'akhara sannan sai ya ja da baya hatta tawafi safi sai da ya shiga cikin sahu ya dawo da baya ya ba masu gun wato gun a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya wuce gaba ya ci gaba da sallah a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya salamce daga sallah sai ya waiwayo sai yake fada ga sahabbansa yake cewa mali ra'aytukum aktsartu mutasfiq manzon Allah yace me yasa naga kun cika tabi kun yawaita tabi me yasa manzon Allah sai yace manna bahu shay'un fi salatihi falyusabbi duk wanda wani al'amari ya faru ya zo masa alhali yana cikin sallah manzo Allah yace falyusabbi yace subhanallah manzo Allah sai yace innamat tasbihu lirrijali wattasfiqu linnisa kusan da cewa kadai shi tasbihi an shar'anta shi ne ga maza idan namiji na sallah wani abu ya faru sai yace subhanallah wattasfiqu linnisa kusan da cewa tafi kadai an shar'anta shi ne ga mata ma'ana mata su ne aka shar'anta ma wato yin tafi a cikin sallah don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana duk wani abu da zai faru a cikin sallah to su maza an shar'anta musu wato shi ne yin tafi wannan yin tasbihi kamar misali kana cikin sallah sai ka gama kahu zai fada cikin wani rami sai ka ce subhanallah idan kai wannan tasbihi kenan zai gane cewa akwai hadari gabansa ko kuma misali kana sallah yaro zai janyo wasu kaya ya zuda zai yi wata banna akwai mutane a kusa sai kai tasbihi in kai tasbihi kenan za su bado hankalinsu in suka bado hankalinsu kana iya musu nuni ka ce abu kaza kai musu nuni ko kuma kana cikin sallah misali wani yayi sallama ko wani ya nemi izinin shigowa sai kai tasbihi kace subhanallah kenan zai fahimci wato yanayin da ake ciki to haka in mace ce kenan iya abinda za ta yi tafi za ta yi kenan anan ba maganar gyaran murya ba ya da asali in wani abu ya faru kana cikin sallah iya abinda za ka yi sai kai tasbihi ko kana cikin sallah wani ya kuga ma kira sai ka ce subhanallah idan sai ya fahimci cewa kana cikin sallah ne tare da cewa jumhurin malamai sun tafi akan wato shi wannan tasbihi abu ne wanda aka shar'anta a cikin sallah wato maza da mata gaba daya wannan wannan maza an shar'anta musu tasbihi kenan mata su kuma aka shar'anta musu tabi tare da cewa al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa ba bambanci tsakanin namiji da mace idan suna sallah wani abu ya faru kawai tasbihi za su yi ba maganar mace ta yi tarbi a wajen al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya kafa hujja ne da hadisin Sahal ibn Sa'd hadisin na cikin sahihain manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man nabahu shay'un fi salatihi falyusabbih duk wanda wani al'amari ya faru gare shi yana cikin sallah to yayi tasbihi wannan lafazi ne wanda yake gamamme game da haƙƙin maza da mata kenan kamar yanda namiji zai yi tasbihi ita ma mace tasbihi sai dai jumhurin malamai suka ce ba yanda za a yi wannan tawili na al-Imam domin shi al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya dauki lafazin innamat tasbihu lin-nisa cewa abin gargi ne tabi kayan mata ne an gane ko da yace innamat tasbihu lir-rijal sai yace wat tasbihu lin-nisa tasbihi na maza ne kenan wannan yabo ne amma tabi kayan mata ne sai ya dauki wannan jumla akan cewa zargi ne don haka yace da namiji da mace gaba ɗaya tasbihi za su yi sai ga wani hadisi ingantacce a cikin sahihul bukhari wanda yake tabbatar da cewa maza su ne aka shar'anta ma tasbihi su kuma mata shine yin tabi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza nabakum shay'un fi ssalati sai yace fal yusabbihu ar-rijalu wal yusabbihu an-nisa maza Allah yace idan wani abu ya same ku alhali kuna cikin sallah maza Allah yace fal yusabbihu ar-rijal maza su yi tasbihi sai yace wal yusabbihu an-nisa mata ku yi tasbihi kaga anan umarni ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake maza su yi tasbihi mata ku yi tasbihi dan haka al-Imam al-Qurtubi al-Maliki yake cewa fadar jumhurin malamai ita ce fada ingantacciya mace tabi kawai za ta yi namiji shine zai yi tasbihi kamar yadda wannan hadisi ya tabbatar da haka don haka dai a takaice shi yasa aka shar'anta mana in liman yayi raukan nuwa a cikin sallah me za mu yi masa domin mu fadakar da shi shine mu yi masa tasbihi idan ya zauna gunda ba a zama sai mu yi masa tasbihi ko kuma ya tashi ya tsaya ya tashi a inda ba a tashi misali a raka'a ta farko ya zauna sai mu yi masa tasbihi ko kuma sallah ta cika zai kawo ta biyar sai mu yi masa tasbihi tare da cewa wannan tasbihi da aka shar'anta ko da dalilin cewa ka fahimtar da wani abu ne to wannan ba laifi bane ba kamar misali kana cikin sallah wani ya tambaye ka yace wane yazo sai ka ce subhanallah me kake nihi da subhanallah kana nihin cewa yazo to wannan ba laifi bane tare da cewa su malaman hanafiya ta suka yi in mutun yayi nihin sanar da mutun wani abu suka ce wannan daidai yake da amsa ta zance sallah ta baci to illa kasancewar a fadar su ana buƙatar a samu dalilin da ya bambanta koda da nihin sanarwa ne kai tasbihi koda da nihin sanarwa mace ta yi wannan tabi to wannan sallah bata baci ba kuma ta yi iya abinda aka shar'anta mata yana shine yace at-tasbihu lir-rijal wato tasbihi abu ne wanda aka shar'anta ma maza idan wani abu ya faru a cikin sallah kenan abinda ake nihin fadakarwa wat-tasbihu lin-nisa tabi kwa yace an shar'anta shi ne ga mata kenan cikin tafin hannu na dama sai mace ta buga shi kenan a bayan tafin hannunta wanda yake na hagu riwaya al-Imam Muslim shi a riwayar sa ya dada sai yace fi salati wato a cikin sallah kenan at-tasbihu lir-rijali wa tasbihu lin-nisa sai yace fi salati ai a cikin sallah وعن مطرف بن عبد الله بن شقيق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان wato daga mudarrif ibn abdullah ibn shakhir daga mahaifinsa shine abdullah ibn shakhir Allah ya kara masa yadda ke fada na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli na salla wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal min albuka yace a cikin kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kwattan kuka yanda ka san wato shine karan tafasa na almirjal wato tukunya ta tagulla idan aka ce almirjal ita ce tukunya wato ta jan karfe shine ake kira tagulla a Hausa min albuka wato game da kuka saboda tsoron Allah ma'ana manzon Allah sai yake cewa naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah wato kirjinsa wato sai wani sauti yake fita yana kwat ma'ana kuka ne yake kuka wanda yake na tsoron Allah wannan sauti da yake fita daga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama didi yake da sauti na tukunya wato idan ta tafasa kenan in kana so ka gane sautin kenan lokacin da tukunya ta tafasa karin da take yi na ruwa na tafasa to irin shi ne yake fita daga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min albuka wato game da kuka wannan hadisi a takaice malam ya zo mana da shi domin ya nuna mana mustahabbancin shine al-khushu kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wata'ala a cikin sallah ma'ana mutun ya hararo girman ubangiji subhanahu wata'ala kuma wannan hadisi bugu da ƙari yana nuna mana kuka a cikin sallah baya bata sallah koda irin wannan sauki da kuka yana fita an gane ko wanda ake kiran shi annahi kamar yanda zaka yi kuka kwatan kuka kuka gungunun kuka kasa kasa to koda yana fita a cikin sallah wannan baya daga cikin bata sallah idan kuka ne wanda yake na tsoron Allah kuma wannan yana nuna mana halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ubangijinsa tare da cewa Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da abin da yake jinkiri amma ga yanda yake girmama ubangijinsa subhanahu wata'ala yake tsoron sa don haka a hadisi ingantacce manzon Allah yake cewa inna ataka inna a'lamukum billahi wa ataqakum wa akhshakum lahu ana au kama kada manzon Allah yace wanda yafi kusanin Allah yafi kusar dokokinsa yafi kusoran Allah yace ni ne to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah to yakan yi kuka har ya zamanto irin wannan sauti na tafasar tukunya na fita daga kirjinsa don haka ita kuma sallah dama ita ce mahallin da ya dace bawa ya hararo girman ubangiji subhanahu wataala domin ganawa ce yake da ubangijin sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗa kenan a takaice wannan hadisi malam ya zo mana da shi tare da cewa kame baki a cikin sallah game da zance na duniya wannan sharadi ne daga cikin sharuɗa na ingancinta domin duk wanda ya yi zance a cikin sallah da ganganci sallah ta baci to dan haka kenan irin sautin da yake fita na kuka koda harfa sun bayyana to wannan baya daga cikin abin da ke bata sallah kamar yanda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah sauti irin na tafasar tukunya na fita daga kirjinsa shine ake kira da aziz kenan kwattan kuka shine yace wa fi sadrihi azizun bil hamza kenan an gane ko wa fi sadrihi azizun wato a cikin kirjinsa akwai kwattan kuka ka azizil mirja irin kara na tafasar tukunya min albuka saboda kuka ma'ana yake irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa an ali radiyallahu anhu annahu qala كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنهنه لي رواه النسائي وابن ماجه وجد علي الله إكرم سيداك فتاة وكان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان يجي إنا دون سسلو كتا غدابيو da nake shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana da wasu lokaci guda biyu wanda yake zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi izini ya shiga domin ya gana da shi wanda wannan a takaice yana nuna mana in zaka ziyarci mutum ka ziyarce shi a cikin lokaci wanda yake sananne kuma wanda ya dace domin bai dace ba a ce ka mamaye mutum ka kawo masa ziyara kai tsaye ya kamata ya zamanto yana sane kuma ya zamanto lokaci ne wanda ya dace domin akwai lokacin da mutum baya yana bukatar hutu baya son wani ya zo ya dandame shi a irin wannan lokacin kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya taka ma mu'minai burki a cikin suratul Ahzab, irin yanda suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su zauna wannan zama ya takura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma zai iya cewa ba ku tashi ku tafi. Kamar yanda Ubangiji Ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza qa'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadith inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi min al-haqq al-aya. Ubangiji Ta'ala yace ya ku mu'minai kar ku shiga gidan annabi illa an yu'zana lakum, sai dai idan an ba ku izinin shiga, domin baya halatta ka kutsa kai ka shiga gidan wani dole sai da izinin sa. Kamar yana Ubangiji Ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Shi kuma izinin yakan iya kasancewa ta hanyar lafazi ko kuma ta hanyar al'ada. Akwai wanda al'ada asali ma'ana bazai babaya damuwa dan ka shiga cikin gidansa, wanda kamar misali a al'adance shi bai damu ba da cewa kai ka shiga cikin gidan shi. To akwai wanda ko dole sai mutun ya baka izinin shiga sannan ya halarta ka shiga, shine anan illa an yu'zana lakum ila qa'amin, sai dai idan wato an ba ku izini an sanar da ku cewa ku zo zuwa wani abinci da aka shirya. Ubangiji Ta'ala ya ce shi ma ku abincin ghayra nadhirina ina, kar ku zamanto masu jira wato da huwar abincin, ma'ana ku zo ku zauna tukuni abinci kafin ya dahu, a'a ka zo ka zauna kana jiran abinci ya dahu. Ubangiji Ta'ala ya ce ghayra nadhirina ina, ba kuna masu jiran dahuwar abincin ba, kenan sai in an gama an ce ku shigo sannan za ku shigo. Yace walakin idza du'itum fadkhulu, sai dai idan an ce ku shigo, Ubangiji Ta'ala yace ku shigo. Fa idza qa'imtum fantashiru, idan kun ci abincin kun gama, Ubangiji Ta'ala yace fantashiru, yace ku watsu kowa ya tafi sha'aninsa. Wala musta'nisina li hadith, kar ku zamanto masu dibe ma juna kewa da zance a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Hausawa suke cewa bayan cin to zama tsibuni. Gane ku? In an gama cin abinci tashi ka tafi, in shi mai gidan yace a zauna mu dan tattauna to ba laifi. Shine Ubangiji Ta'ala yace wala musta'nisina li hadith, kar ku zamanto masu tebe kewa game da zance, sai yace inna zalikum kana yu'zin nabiyya, yin haka na cutar da annabi. Fa yastahyi minkum, shi ko yana jin kunyar ku yace ku tashi ku tafi. Wallahu la yastahyi min al-haq, Ubangiji Ta'ala ko baya kunya game da gaskiya sai ya bayyana. Dan haka Ubangiji Ta'ala ya saukar da wannan aya, kenan shine anan Aliyu Allah ya kara masa yadda yace ina da wasu lokata guda biyu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda nake shiga gunsa domin mu gana. Wannan yana nuna babban mutum kenan ka iske shi ka je gidan shi ku zauna ku tattauna, shine yafi dacewa. Kamar yanda Aliyu Allah ya kara masa yadda yake zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yace fa kuntu idza ataituhu, na kasance idan na je gunsa, wa huwa yusalli, wato alhali yana sallah, tanahana hali, sai manzon Allah ya mun gyaran sai ya gyaran murya, shine sai ya gyaran murya. Gyaran murya sauti ne wanda yake fita irin sauti wanda yake na tare, kenan shine yace tanahana hali, sai manzon Allah ya gyaran murya yace em em, kenan shine ake kira da at-tanahluhu, tare da cewa hadisin bai inganta ba, hadisi ne dhaifi, amma shi gyaran murya baya bata sallah koda harafi biyu ya bayyana, koda harafi biyu ya bayyana to baya bata sallah. An gane ku? Koda harafi biyu ya bayyana to wannan baya bata sallah. Sai dai abinda muke so mu sani, sunna ta karantar da mu in wani abu ya faru, wancan hadisi ya nuna mana maza tasbihi za su, mata ko su yi tabi, kenan ba magana gyaran murya. Amma in mutum ya yi gyaran muryar ko da harfa biyu sun bayyana, to sallah ba ta ɓaci ba, hadisin dai bai inganta ba. Kuma bugu da ƙari hadisin, wato kasancewar daman ita sallah ta nafila sallah ce wadda ake buƙatar ta a sanya ta a cikin gida, kamar yanda hadisai ingantattu sun wuce a lissafa akan haka. kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira sai yace waj'alu min salatikum fiha manzon Allah yace kar ku mai da gidajenku makabarta manzon Allah yace ku sanya daga cikin sallolinku a cikin gidaje ma'ana ita ce sallah ta nafila haka kuma a hadisi ingantacce yake cewa afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba manzon Allah yace fiyayyar sallah ta mutum ita ce sallah da zai yi a gidansa ma'ana yace sai dai sallah ta farilla ita kuma wannan wato aje masallaci a jami wa an ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala qultu li bilal radiyallahu an kayfa ra'aita an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yaruddu alayhim hina yusallimuna alayhi wa huwa yusalli qala yaqulu hakadha wa basata kaffa أخرجه أبو داود والترمذي وصححه wato daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada yake cewa na fada ga Bilal Allah ya kara masa yadda nake tambayar shi nace masa kaifa ra'aita annabiyya sallallahu alaihi wa sallam yarudu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli yaya kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na mayar ma da jama'a sallama lokacin da suke masa sallama a halin yana cikin sallah yaya yake amsawa qala sai bilal yace yaqulu hakaza yace haka manzon Allah yake wa basada kaffahu sai ya shimfida tafinsa wannan ko sababin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yaje Quba domin yayi sallah domin zuwa Quba abu ne wanda aka shar'anta ma mutumin da yake zauna a Madina to ana buƙatar yayi wanka ya tsaftace jikinsa yayi alwallahi ya tafi can masallacin Quba yayi nafila raka'a biyu in lokacin sallah ta farilla ce yayi sallah ta farilla duk wanda yayi haka yana da ladan umra mutum yake da shi idan mutum ya tashi takanas sawa'an dan Madina ne ko mutum ya je birnin Madina daga gidan da ya sauka to na ake buƙatar ya tsaftace jikinsa yaje ya ziyarci masallacin Quba dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibi ranar asabar manzon Allah yakan je ziyarci masallacin Quba to ayyuka tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi can Quba su mutanen da suke zauna anan na sahabbai sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka ji labarin ya zo da suka zo sai suka tarar da shi yana sallah kowa in ya zo sai ya yi masa sallama idan ya masa sallama manzon Allah sai ya shimfida hannunsa haka yana musu nuna cewa ya karbi sallama domin Allah ya faɗa wa idza kuntum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba mayar da sallama wajibi ne idan kana cikin sallah aka maka sallama to iya abinda zaka yi sai kai nuni an gane ko ka nuna da hannunka cewa ka karbi sallama to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan shimfida hannunsa ya nuna ya karbi sallama kuma wannan hadisi bugu da ƙari yana nuna mana ko da sallah mutum yake ciki to ana masa sallama inda mai sallah ba a yi masa sallama da yana sanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bayyana yace daga yau yace mai sallah ba a yi masa sallama domin ka'ida ta malamai la yajuzu ta'khirul bayani an waqatil haja jinkirta bayani game da lokacin da ake bukata baya halatta dan haka wannan tabbatarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana cewa mutum in yana sallah akan yi masa sallama kenan in an masa sallama yaya zai yi kenan sai yayi nuni in ma nuni da tafin hannu ya nuna da tafin hannunsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kenan ya nuna cewa ya karbi sallama dan haka a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya tabbatar mana cewa nuni a cikin sallah baya bata sallah koda an fahimci me ake nihi koda nunin ya tsaya matsayin zance sawa'an nuni da mutum da yayi da kai yayi ko da hannu ko da ido ko da hannu ko da menene idan mutum yayi nuni a cikin sallah wannan baya cikin abubuwan da ke bata sallah sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wato yanda Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake kwadan kiyaye sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gun dudugin sa shine anan yake tambayar Bilal Allah ya kara masa yadda yake cewa ya Bilal yace yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karba musu sallama lokacin da suke masa sallama yana cikin sallah sai ya nuna cewa manzon Allah yakan yi haka shine sai ya nuna hannun shi yake cewa yakan shimfida hannu haka ma'ana ya karbi sallama kuma ya gabata a cikin darasin mu na Sahihul Bukhari Ummu Salama Allah ya kara mata yadda da ta aika wato wata yarinya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace in kin je ki masa sallama idan yana sallah yayi nunin cewa ki tsaya ki tsaya in ya ce ki tafi ki tafi yana cikin sallah da ta je ta iske yana sallah ta yi masa sallama manzon Allah yayi isharar ya karbi sallama tace masa ta gaya masa sakon da Ummu Salama ta aika ta da shi manzon Allah ya mata nuna cewa ta dakata wannan yana nuna a cikin sallah mutum yakan iya yin nuni koda za a fahimci menene ake nuni wannan nuni baya daga cikin abin da ke bata sallah sawa'an kenan da kai mutum yayi ko da hannu yayi ko da ido وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد wato daga Abu Qatada Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli wa huwa hamilun umamata bint zainab wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah halin yana dauke wato da jikar sa ita ce umama diyar ƴarsa zainab ita umama diya ce ta zainab diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauke ta ya rungume ta yana sallah da ita fa idza sajada idan zai yi sujada wa ba'a hasi manzon Allah ya aje ta kasa wa idza qama hamalaha idan ya tashi zai miƙe kuma sannan manzon Allah sai ya dauke ta ya rungume ta a takaice wannan hadisi yana nuna mana wato kasance shine sai yace wali muslim naga al-imam muslim wa huwa yaqumu an-nasa fil masjid kuma halin yana ma jama'a limanci a masallaci manzo Allah ya dauki jika shi ya rungume yana sallah da ita wannan hadisi kenan a takaice yana nuna mana wato wasu daga cikin abubuwa da sunnonin sallah waɗanda suke mustahabbai a lokacin da bukata ta kuro mutum to ana iya barin yanzu misali daukanta da ya rungume ta kaga wannan ba zai bashi damar misali tsora hannunsa na dama akan nahagun gaba daya akan kirji sannan kuma wannan daukanta da ya rungume ba zai bashi damar in yayi ruku'u ya tabbatar da tafukansa akan gwiwoyin shi sai dai ya tafa gwiwar kenan da tafi ɗayan hannun kuma yana rungume da ita dan haka kenan a tsaye yana rungume da ita lokacin da ya ruku yana rungume da ita idan zai yi sujada ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan aje ta dan haka wannan hadisi a takaice mallan ya zo da shi dan ya nuna mana halaccin wato wani motsi a cikin sallah sawa'an sallah ta farilla ko sallah ta nafila game da shi limami ko mamu ko mai sallah shi kadai ko da babu wata darura to wannan baya daga cikin abubuwan da ke bata sallah ma'ana wasu ƴan harakat ma'ana wani motsi da zaka kaga anan rungume ta da ajiyeta wannan duka wasu aiki ne a cikin sallah kuma babu wata larura wadda ta sa da za a yi haka amma tare da cewa an yi rangwame wannan kuma baya daga cikin abin da ke bata sallah kuma wannan yana nuna mana kaskanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kyawawan halayensa da dabi'unsa da yanda yake tausaya ma manya wato da kankana dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan dauki wannan yarinya ya rungume ta ya zo masallaci da ita yi sallah tare da cewa jumhur malamai sun tafi akan cewa irin wannan baya bata sallah al-imam malik Allah ya ji kansa shi da wasu malamai suka tafi akan cewa in dai motsi ya waita a cikin sallah to wannan sallah tana baci wannan hadisi na wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau umama sai suka yi masa tawili al-Imam Malik da wasu malamai suka yi masa tawili zuwa fuska uku kamar yadda shi Ibn al-Qasim ya rawaito daga al-Imam Malik al-Imam Malik sai ya ce ah wannan ai a sallah ta nafila ce ita kuma nafila an yi rangwame a cikin ta abinda ba a yi rangwame a cikin fadin lafi shi yasa malam ai yazo da wannan sai ya ce wani muslim wa huwa yaqumu an-nasa fil masjid kaga wannan ya maida martani akan cewa a nafila ce shi kuma ga ya a sallah ce ta fadin lafi yana ma jama'a zuwanci sannan fuska ta biyu kamar yadda almajirin al-Imam Malik shine ashab ya rawaito cewa wannan wato wai domin lalura ne maza Allah bai samu ba wani a cikin gida wanda zai kula da yarinya yadda haka ya dauke ta yazo masallacin da ita to ya za a yi a ce gidan maza Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya a ce babu wanda zai rike yaro mata ta rafa gare shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kadimai nawa gare shi kare shi ma wannan abu ne wanda shi ma ba zai yi ba a ce wai babu wanda zai kula ne da gidda ita yarinyar a gidan dan haka maza Allah ya dauko ta ya shigo masallaci da ita abu na uku suka ta uku aka rawaito daga al-Imam Malik yace wannan hadisi an shafe shi hadisi ne mansukh an gane ko yace hadisi ne mansukh shi ma wannan malamai sun ruguza shi suka ce da'awar cewa hadisi ne wanda aka shafe wannan ba zai yi ba me yasa saboda kasancewar wato akwai hadisin da al-Imam Malik ya kafa hujja da shi hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga Abdullahi dan Mas'ud yace masa inna fi ssalati la shughulan yace lalle a cikin sallah akwai wani shagali wanda ke shagaltar da bawa game da wasu al'amura kenan ganawar da kake da Ubangiji subhanahu wataala kada ita isa to wannan hadisi manzo Allah ya faɗa ne ga Ibn Mas'ud wato a lokacin da wato ya dawo daga Habasha kenan kafin yakin Badar shi kuma wannan hadisi na Zainab wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke ta da diyarta wato yayin sallah wannan shi kuma bayan yakin Badar ne bayan yakin Badar ne ya shi kuma kuma annasuk ne wanda yazo na karshe shi yake shafe na farko to shi wannan hadisi shine yazo a karshe ne din wannan na ita umama da manzo Allah ya rungume ta da sallah don haka dai ingantacciyar magana duk wani motsi a cikin sallah sawa'an da bukata ko babu bukata in ne bai yawa ba to wannan an yi rangwame baya daga cikin abin da ke fata sallah don haka malamai suka kasa motsi a cikin sallah kashi hudu na farko suka ce akwai motsin da sallah take baci da shi dan aikace aikacen da sallah take baci da shi shine aiki mai yawa motsi mai yawa wanda ke bibiyar juna kuma ba domin wata larura ba kuma ba domin maslaha ta sallah ba haka mutum yana cikin sallah ya dan yi nan yayi kaza yayi kaza ba wata larura bace kuma ba wata maslaha bace ta sallah to wannan sallah tana baci in ya yawaita kuma ya bibiyi juna na biyu wanda aka karhanta a cikin sallah kuma sallah ba ta baci game da shi shine motsi wanda yake dan kadan wanda yake kuma ba domin larura ba ba domin wata maslaha ta sallah kamar misali mutum da zai ringa dan sabe riga da sauransu a cikin sallah kamar misali riga in ta sako mutum ya dan sabe ta kaga wannan ba wata larura bace ba sannan kuma ba wata maslaha bace ta sallah irin wannan baya ba ta sallah na uku shine wanda shi kuma ya halatta wanda yake dan kadan wanda wato kuma bai bibi juna ba domin bukata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne ingantacce ana cikin sallah Aisha Allah ya kara mata yadda da za ta shigo manzo Allah ya ji gaba ya je ya jakaure ya bude mata sannan ta shigo kaga wannan motsi ne domin wata bukata sannan wanda aka shar'anta shi kuma kamar wanda ya kasance domin maslaha ta sallah kana cikin sallah kamance baka sa sutura ba sai kaga wani abu a gaban ka sai ka dauko shi ka taka ka sa shi gaban ka ka aji ka taka ka janyo shi ka zo ka aji a matsayin sutura ko ana cikin sallah misali nukuro yana ƙara sosai ba laifi kana iya gaba ka rage shi domin maslaha ta sallah a samu nutsuwa ko kuma misali kana cikin sallah kira ya shigo cikin wayarka sai ka huddo wayarka daddanna ka kashe ka maida ta aljihu ka ci gaba da sallah wannan duka motsi ne wanda an shar'anta shi domin yana da alaka da maslaha ta sallah ko misali kaga sahu na gaba wanda bai iya cika ba ba laifi kana iya takawa ka je ka toshe shi haka nan kamar misali an gane ko da sau da abin da yake kama da haka kenan wannan shi abu ne wanda aka shar'anta ana cikin sallah duk mutum da ya kasance in dai akwai gyara maslaha ta sallah to wannan an shar'anta mutum ya yi shi ba laifi bane ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان وتلقى أبو هريرة الله إكرم سيداك فلا مزع الله صلى الله عليه وسلم يجي أقتل الأسودين za Allah yace ku kiye ku kashe bakaken nan guda biyu fi salati a cikin sallah ayojin sallah ba za a kashe su ba cewa a kashe su ana cikin sallah kenan a wajen sallah min babu auda abubuwa ne biyu wanda shari'a ta yi umarnin a kashe su domin cutar wanda suke da ita al-aswadai sai yace al-hayyata wal aqrab wato ita ce macijiya wato da kunama maciji da kunama ko kana cikin sallah idan ka ganshi to manzo Allah ya ce ka kashe shi kuma wannan bai kebanta ba wato cewa sai bakin maciji ko sai bakar kunama a saboda galibi maciji ba wannan baki ne sannan kuma kunama ita ma takan yi baki amma koda ba bakake bane ba to wannan an shar'anta kashe su sawa'an mutum yana cikin sallah ko yana wajen sallah kaga cewa uqtulul aswadaini fi salati ku kashe bakaken nan guda biyu a cikin sallah wannan yana bukatar wani aiki da motsi da kai kawo zaka dauki sanda ko ka dau wani abu wanda zaka buge wannan abu to duk wannan motsi da zaka yi wannan an yi rangwame kana cikin sallah sai ka kashe maciji kuma ka zo ka ci gaba da sallarka koda zaka juya ka dauko wata sanda ka ba alƙibla baya in dai kana cikin sallah ne to wannan babu matsala zaka iya kashe shi sannan ka zo ka ci gaba da sallah haka misali kana cikin sallah sai kaga yaro karami zai fada cikin wani abu ko zai zo da wasu kaya zai yi wata banna sai ka je ka kama shi ka janye shi ka dauke kayan ka aje sannan ka ci gaba da sallar ko misali makahu zai fada rami sai ka je ka kama shi ka janye shi sannan ka ci gaba da sallar ka ko kana cikin sallah Allah ya kiyaye kaga wuta ta kama sai ka kashe wannan gobara kuma ka ci gaba da sallah dan haka kenan waɗannan dukkan ayyuka ne waɗanda aka yi rangwame ba sa bata sallah shine yace uqtulul aswadaini fi salati zan Allah yace ku kashe bakaken nan guda biyu kuna cikin koda kuna cikin sallah zan Allah yace alhayyata wal aqrab wato maciji da kunama zan Allah yace ku kashe su dan haka maciji da kunama duk inda aka gansu kashe su ake me yasa saboda cutarwarsu haka zaka kiyasta duk wani abu wanda yake cutarwa to an shar'anta mana mu kashe shi kuma duk abinda shari'a ta yi umarnin cewa a kashe shi kamar yanda bayani ya gabata kuma zai zo to wannan abu cin naman shi haramu ne dan haka cin maciji baya halatta saboda shari'a ta ce a kashe shi nan muka zo karshen babin da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk